الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci da ranar Litinin 28 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am wai dangane da hadisin da ya gabata a darasin mu na Bukhari na kasancewar labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani rashin zuwa game da mabiyansa waɗanda suke zauna a nan Quba sune Banu Amr ibn Auf da hanzi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da wata jama'a a bayansa domin sulhun ta tsakaninsu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa sulhu ya tabbata an gama sai suka ce ba zai koma ba sai ya dakata sun shirya masa abinci na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata basu bar shi ba ya koma har sai da lokacin azhar yayi bayan Bilal yayi kiran sallah manzon Allah yayi laci sai Bilal ya zo wajen Abu Bakar ya ce ya Abu Bakar shin ko za ka wuce gaba kama jama'a sallah Bilal Abu Bakar ya ce in ka ba da izini kai tsaye Bilal ya ba da izini Abu Bakar ya wuce ya kabbara sallah ana cikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso sahabbai da suka ga ya iso sai suka fara tabi suke tabi manzon Allah ya keta sahu sai da ya je sahu na gaba ya tsaya suke tabi Abu Bakar da ya ji tabi ya yawa sai ya waiwayo waiwayo wanda yake sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana mai gunne ya dawo sai manzon Allah ya ma Abu Bakar ishara cewa ya tabbata a mahallinsa ma'ana ya ci gaba da sallah Abu Bakar ya daga hannu ya yi godiya ga Ubangiji sai ya janyo da baya bayan gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da sahabbai daga yau ɗayanku idan wani al'amari ya maye masa ma'ana ya same shi alhali yana cikin sallah manzon Allah ya ce fa yusabbih iya abinda zai yi ya ce subhanallah sai yake cewa innamat tasbihu lirrijali wattasbihu linnisa tasbihi maza aka shar'anta ma su mata iya abinda aka shar'anta musu shine tabi wanda in aka ce at-tasfiq shine ka hada tafi da tafi ka buga domin wani sauti ya fito. To shine anan dan uwa yake tambaya shin an yi raka'a nawa akai. Lalle du'a cikin hanyar hadisin ba mu ga ba cewa ga iya gurgudan raka'u inda akai. Lalle an fara sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo. Wanda kuma kar mu manta babi na musamman al-Imam al-Bukhari yayi na cewa masallacin da yake da liman ratibi idan wani uzuri ya jinkirtar da liman ratibi wani ya wuce gaba ya fara bada sallah idan shi wannan liman ratibi ya zo idan shi wannan liman ratibi ya dawo yana da damar da zai karbi mahallinsa koda ma'ana a raka'a ta karshe ne yana iya janyo wannan liman kin shi ya wuce gaba ya ci gaba da sallah in ku sallah ta cika misali an yi raka'a uku sai a ta hudu da yazo sai ya karbi mahallinsa idan ya kawo wannan ta hudu ku ba za ku bi shi ba zama za ku yi an gane ko lokacin da ya ci ko abin da ya rage masa sannan idan yayi sallama sai ku yi sallama to dan haka kasancewar ba mu san ba cewa an yi raka'a nawa ko ba a yi ba illa kasancewar ka'ida duk lokacin da limami ya zo ya karbi mahallinsa kenan in ku sallah ta cika iya abinda za ku yi wato shine sai ku zauna ku yi jiransa idan ya ci ko abinda ya rage ya salamce sannan ku salamci kamar yanda in arwallan limami ta wurware ya mayar da wani shima akan haka za ku kiyasta kenan in sallah ta cika zama za ku yi shi ya ci ko abin da ya rage masa in ya so in yayi sallama ku salamci na'am
daga ga Allah misali kaman zuma ga shi fa wance ne da akwai yanda annabi ya shafa ko
wai dangane da cewa abu ne tabbatacce a cikin alkur'ani da sunna zuma magani dangane da koma wace rashin lafiya kamar yanda a dunkule ubangiji ta'ala ya ce fihi shifa'ul linnas game da shan zuma ubangiji ta'ala ya ce akwai waraka ga jama'a haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya kawo kukan cewa cikin dan uwansa ya kunci ba shi da lafiya manzon Allah ya ce shayar da shi zuma ya je shayar da shi zuma zuwa jimawa ya dawo ya ce ya rasulullahi ai cikin ya ci gaba da kuncewa manzon Allah ya ce shayar da shi har sai da aka maimaita su uku a ƙarshe manzon Allah ya ce Allah ya yi gaskiya dangane da abin da ya faɗa amma cikin dan uwanka shine yayi ƙarya don haka shi dan uwa abin da yake tambaya shin akwai wata kaifiya da ake sha lalle babu kamar wani gurgudu da ya tabbata a sunna illa kasancewar waɗanda suke likitoci sun jarraba cewa kamar misali ga gurgudan abin da akan iya sha wannan duka babu laifi abin da aka yi akan tajriba aka jarraba aka ce ga gurgudan da ya kamata a sha na magani to wannan ba laifi akan iya aiki da shi kaga a yanzu baka da lafiya ba za ka iya zawa ba kai tsaye ka sha litir din zuma ko sama da litir daya kaga sai ya iya cutar da kai to amma in aka maka gulgudu aka ce kaza ya kamata ka sha lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka sha to wannan duka babu laifi akan iya karba a yi aiki da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin baban da ke bayani dangane da karanta alqur'ani a cikin sallah wanda hadisi na farko a baban shine hadisin da ke tabbatar mana cewa karanta fatiha a cikin sallah sawa'an tafarilla ko ta nafila sallar gawa ko sallar neman shayarwa ko ta idi ko ta kisfewar rana karanta fatiha rukuni ne sallah ba ta inganta dole sai da fatiha kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ingantacciya ga mutumin da bai karanta fatiha a cikin sallarsa wanda bayani ya gabata kasancewar sallar gawa dole a karanta Fatiha in ka fahimci cewa abu wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da sallar gawa dole a karanta Fatiha domin sallah ce sai ka dawo daga kan matsayinka na bamaliki ka dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su malikiya da hanafiya sun tafi akan cewa sallar gawa addu'a ce me yasa kuka ce addu'a ce ba sallah bace suka ce babu ruku'u babu sujada kasancewar babu ruku'u babu sujada baya fitar da ita daga layin sunan sallah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta cewa sallah ce kuma har ma ƙarin bayani ya gabata Abdullahi dan Abbas hadisi ne ingantacce ya jagoranci sallar gawa sai ya karanta Fatiha a bayyane bayan gama sallah ya waiwayo ya faɗa ga jama'ar dake bayan sa kar ku yi mamakin na karanta Fatiha a bayyane na karanta ta ne kadai don ku tabbatar da cewa karanta Fatiha a sallar gawa sunna ce ta annabinku sallallahu alaihi wasallama kar ka fahimci ma'anar sunna anan kishiyar farilla abinda ake nihi da sunna hanya ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka sai muka wuce da hadisan da suke nuna mana gwalgwadan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa a kowace sallah daga cikin salloli biyar illa kasancewar malamai da suka bujjigi sai suka gane cewa akwai sallolin da ake buƙatar tsawaita karatu kamar sallah ta asuba da sallah ta azhar an gane ko kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya tabbata akan shi da'iman sallar asuba yana karanta aya 60 zuwa aya 100 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa to amma an samu wata rana ya karanta suratul a'raf aya 206 a sallar asuba wanda kuma ya karanta suratul mu'minun sai da kai kusan kashi 2 daga cikin ukunta tari ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanke ya duka ya ruku inda yake cewa wa awaina huma ila rubwatin zati qararin wa mai lokacin da yazo akan zancen annabi Musa alaihi salam da Isa dan Maryam inda ubangiji ta'ala yake kissanta mana to dan haka kenan kuma an samu yana cikin halin bulaguro a sallah ta asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta falaki da nasi bayan fatiha ako a raka'a ta farko bayan fatiha ya karanta falaki a ta biyu bayan fatiha ya karanta nasi ba dan komai ba saboda kasancewar ana cikin wani uzuri to dan haka ita ma sallah ta azhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsawaita karatu a cikin ta hikima malamai suka ce dangane da tsawaita karatu a sallar asuba saboda duk wanda ya samu latti barci ya rinjaye shi kenan zai iya tarda sallah don haka kasancewar da duhu-duhu manzon Allah yake farawa amma yana sanin cewa gari ya waye ma'ana in ka waiwaya damarka ko hagunkinka wanda yake kusa da kai wanda kai sallah tare da shi zaka iya gane cewa fuskar wani to haka ita ma sallah ta azhar ana buƙatar a tsawaita karatu a cikinta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta awsatul mufassal idan aka ce awsatul mufassal shine kenan daga suratul inshiqaq zuwa suratul tin an gane ku kenan suratul tin ba za ka sanya ta a ciki kenan karshen suratul sharhi alam nashra waɗannan su ne ake kiran su awsatul mufassal to wannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a cikin sallah ta azhar kuma an samu yana karanta sururi waɗanda suke masu tsawo sannan kasancewar sallar isha ita ma wannan ana buƙatar tsakaita karatu a cikinta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mu'azi isharar cewa ga surorin da ya dace ka karanta irin su sabbihi isma rabbikal a'la irin su wallayli idza yabsha irin su wash-shamsi wa duhaha wanda su ma suna cikin awsatul mufassal la'asr ita da magariba ana buƙatar tsakaitawa su ne ake karanta kisarul mufassal domin kamar yanda malamai suka bujjigi gwalgwadan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallah ta az-zuhr a raka'a ta farko yana karanta gulgudan aya 30 a ta biyu yana karanta gulgudan aya 15 al-asr a raka'a ta farko yana karanta gulgudan aya 15 a ta biyu yana karanta iya abin da yake rubunta kenan gulgudan aya 7 zuwa 8 to haka ita ma magarba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta matsakaitan surori ko kuma mu ce gajeru sune kenan wannan kisarul mufassal daga kenan alam na shiraha abin da yake kasa to amma tare da cewa an samu a magarba kamar yanda hadisin da muka tsaya akan shi hadisin Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah ta magarba yana karanta suratul dur ko a takeice ai ta kai aya kusan 50 ko 50 ba daya to 50 ba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a sallah ta magarba to wannan yana nuna mana wani lokaci ba laifi a sallar da ake bukatar a gajarta karatu mutun yakan iya tsawaitawa dan wata rana an samu a magarba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul a'raf aya 206 قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه wato Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum a matsayin shugaba akan wata tawaga an gane ku shi lafazin sariya kamar wata takeitacciyar runduna ta yaki akwai bambanci tsakanin aljayish da sariya wanda ita sariya wasu zarata ne shugaba yake zaba daga cikin sojojinsa ya tura su su kai farmaki su share fage kafin runduna ta biyo baya wanda kamar misali idan ya zamanto wani yaki ba yaki bane ba wanda yake babba sai an tara runduna mai yawa shugaba sai ya hada yar tawaga wanda take takeitacciya su je su kai farmaki to wannan ita ce ake kira sariya ba a ce mata ba sariya face cewa duk wanda yake kunshi a cikin tazzababbe ne shugaba ya tankade ya rauraye ya hada su ya shugabantar da shugaba cewa su je su kai farmaki wuri kaza sai wanda yake kwararre a fagen daga ake sanya shi a ciki wanda ita sariya karancinta shine soja 40 amma mafi yawanta karshenta shine kamar soji 400 karanci 40 gaya shine kaman 400 amma in aka ce runduna to ita wannan sai 2000 to shine anan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wato wani mutum akan wannan wani sahabi a matsayin kenan shine shugaba akan wannan runduna ta yaki ko kuma mu ce akan wannan tawaga ta yaki wanda shi wannan mutum an dan samu sabani a wajen sunansa wasu sukan ce shine wato Kulsum wato Ibn Zahdam kamar yanda Ibn Manda Allah ya ji kansa ya ambaci sunansa kenan a cikin littafin da ake kiran shi wannan Mubhamatul Khatib kamar yanda kuma wasu malamai sun ambace shi cewa iya abin da yake sunansa Kurzu Ibn Zahdam kamar yanda karin bayani zai zo akan wannan bambanci da aka samu na sunan shi wannan sahabi shine sai ya ce fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, ya kasance yana karanta ma abokansa a cikin sallarsu. Me zamu iya fahimta na darasi ana? Abinda zamu iya fahimta anan, lalle a matsayin shugaba idan zai zabi jama'a, idan zaka shugabantar da wani akan jama'a, ya kamata ya zamantu abu na farko dai ya zamantu mutum ne wanda yake da ilimi, abu na biyu ya zamantu mutum ne wanda yake mai riko da addini, abu na uku ya zamantu mutum ne wanda ya iya tafiyar da lamurra na jama'a. An gane ku? Don wanda bai iya tafiyar da lamurra ta jama'a ba yanda za a yi shugabanci. To dan haka kasancewar kuma anan zamu gane a tsari na musulunci shugaba shine yafi dacewa ya zamanto lima. Tunda shi wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da shi akan wannan tawaga shine limaminsu. Shine sai ya ce fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, ya kasance yana karanta ma abokansa wato a cikin sallarsu. Idan yayi karatu kenan, fakana yaqra'u ya kasance yana karatu li ashabihi ga abokansa fi salatihim a cikin sallarsu. Idan ya karanta Fatiha, ya karanta abin da yake bukata ya karanta, imma sura ko kuma wani abu wanda ya sauka na Alkur'ani bayan Fatiha, fa yahtimu bi qul huwallahu ahad, sai ya cike karatun da qul huwallahu ahad. Misali yanzu ya karanta Fatiha a farko, bayan Fatiha sai ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la, maimakon ya duka yayin ruku'u ba zai yi ba, sai ya karanta qul huwallahu ahad, ya ringa musu haka. Falamma raja'u zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka dawo sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari dangane da yanda wannan shugaba yake musu. Me yasa? Saboda su sun ga abun da yake sabanin yanda suka sani, wanda kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda manzon Allah ya karantar da su na addini akan shi suke takaita, ba sa canza wani abu. Wani yakan iya cewa an gane ku kenan anan, da ya dada wani abu sai suka ga cewa ya zo da wani sabon abu a cikin addini, don haka ba su kyale shi ba. Lokacin da aka dawo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka anan, in kuna cikin tafiya aka shugabantar da shugaba akan ku, yayi wasu abubuwa ba daidai ba, ba hayaniya ba, za ku tada masa a can, ku kyale shi. Lokacin da aka dawo, shugaban da yayi nada shi wanda yake na sama da shi, sai ku je ku faɗa masa. Wannan ba a kiran shi yi da mutum, za ku iya zuwa ku kai ƙaran shi ku ce yayi kaza yayi kaza. An gane ku? Kamar yanda anan yana musu wannan a cikin sallah, bayan karatun sura sai ya cike da qul huwallahu ahad da aka dawo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai manzon Allah yace saluhu, ku je ku tambaye shi, li ayi shay'in sana'a zalik, dan me yake haka, me yasa in ya gama karatun sura maimakon yayin ruku'u yake karanta qul huwallahu ahad, me yasa yake haka, ku tambaye shi. Wannan na nuna mana cewa idan mutum yayi abu wanda yake sabanin yanda aka sani, ba kai tsaye ba za a haro masa, sai an tambaye shi a cikin girmamawa da ladabi, wannan me yasa kai kaza? In ya bada uzurin da yasa yayi kaza, in uzuri ne wanda zai iya samun mahalli, sai a karbi uzurin sa. In kuma bai dace ba, to a cikin girmamawa sai a nuna masa kuskuren shi, a ce abu kaza bai dace ba, ga iya abin da ya dace a shar'anci. Don haka anan manzon Allah ai bai haro masa ba, sai da yace ku je ku tambaye shi, dan me yake yin haka? Fa sa'aluhu, suka je suka tambaye shi. Fa qala, sai yace lalle ina yin haka, ma'ana bayan sura in cike da karatun qul huwallahu ahad, li annaha sifatur rahmani azza wa jalla, domin ita qul huwallahu sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka. fa ana uhibbu an aqra'aha ni kuma ina son in karanta ta ma'ana san wannan sura cike yake da zuciyata da'iman kawai ni so nake na ga na karanta wannan sura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to tunda haka ne ku je ku ce da shi akhbiruhu manzon Allah yace ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kaunar shi kamar yanda yake kaunaci ubangijinsa anan wani yakan iya cewa to ai nan kenan yau mutun yakan iya zawwa da wani abu wanda yake da sunan ibada tunda anan wannan sahabi ya zo ya ƙara kulhu wallahu ahad a ƙarshen kowace sura ma'ana kafin yayi ruku'u sai mu ce wannan an fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya tabbatar da shi akan haka yau kai ko in ka zo da sabon wani abu wane ne zai nuna mana kyawun shi ko rashin kyawun shi ba wanda zai ce mai kyau ne ko kuma mara kyau ne illa ma kasancewar in ka zo da abu da sunan ibada an gane ko in dai ba shi da tushe a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce ba abin da yafi shi muni kashi ma yafi shi kyawu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddud man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddud kwata kwata ba za a amsa ba ai amfani da shi shi kuma bayan gari akwai inda yake iya zama taki za a iya amfani da shi kenan don haka anan kenan dole ya zamanto abu duk wani abu wanda yake mai sunan ibada in dai kaga an zo da shi abinda baka sani ba to kai tsaye karka yi musu je kaka tambaya shin wannan abu yana da asali a addini ko ba shi da asali in an fada maka cewa kwarai abu ne wanda yake da tushe a cikin addini to wannan ba laifi mutum yakan iya ci gaba da aikata shi amma in ka tabbatar da cewa ba shi da asali to baya halatta ka bata lokacinka akan shi lalle wannan sahabi da yazo da irin wannan yanayi basu kyale shi ba sai da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah yace ku tambaye shi me yasa yake haka aka tambaye shi yace domin sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala mai girma da daukaka manzon Allah yace to ku je ku fada masa Ubangiji ta'ala yana kaunar shi kamar yanda yake kaunar wato wannan sura sakamakon kaunar wannan sura ne ya kai shi yin ribanta da soyayya ta Ubangiji subhanahu wataala wannan ana kiranta kenan sunna ta kaririya ayi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin banna ya ja bakin sa ya kyale to dan haka a takeice shi wannan hadisi abin da yake nuna mana shine kasancewar wato fadala dangane da suratul ikhlas kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna halaccin hada sura biyu a cikin raka'a daya an gane ku hada sura biyu a cikin raka'a daya wannan kuma kamar yanda aka samu canji dangane da sunan shi wannan marwayici wa wannan shi shugaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da shi wanda wasu malamai sun ce sunan shi Kulsum ibn Zahdam wasu sun ce Kurz ibn Zahdam to dan haka kasancewar akwai hadisi wanda yake sahihi wanda kasancewar wani limami wanda ke ma'muminai sallah a masallacin Quba wanda ba wannan shugaba bane shi a masallacin Quba yake sai ya zamanto shi kuma a duk raka'a a farkonta sai ya karanta kulhu wallahu sannan zai biyo baya da abin da yake nihin ya karanta an gane ko shi duk a farkon raka'a bayan Fatiha sai ya karanta kulhu wallahu sannan sai ya zo da iya abin da yake nihin ya karanta kenan sabanin wannan shi kuma cike karatun ne yake da kulhu wallahu amma wancan shi a farko ne yake karanta kulhu wallahu sannan kuma bambanci na biyu shi wannan shugaba na wannan runduna babu bayani a cikin riwayar cewa a kowace raka'a ce yake cikewa da kulhu wallahu babu bayani a bayyane amma shi wancan limamin na Quba shi a dukkan kowace raka'a a farko kafin ya karanta sura bayan Fatiha sai ya karanta kulhu wallahu bambanci na uku shi wannan manzon Allah ya ce ma sahabbansa ku je ku tambaye shi me yasa yake haka shi kuma wancan limamin Quba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya tambaye shi shi wannan shugaban wannan runduna manzon Allah yace ku bashi labarin cewa Ubangiji subhanahu wataala na kaunar shi shi kuma wancan limami na Quba manzon Allah yace Ubangiji ta'ala yace in baka albishir da gidan aljanna an gane ku shi me yasa aka ce me yasa kake karanta wannan sura sai yake cewa anni uhibbuha li anni uhibbuha saboda ni kawai santa nake ina kaunarta shi kuma wannan shugaban runduna me yace yace li annaha sifatur rahmani azza wajal to duk da cewa malamai suka ce in ba dan an samu sabani game da suna ba to amma hada kan tsakanin waɗannan sabani zai iya yiwa to amma bambancin da aka samu dangane da suna kenan yakan iya zamantowa kissa ce guda biyu shi wannan sahabi na Quba haka yake yi du'a farko bayan Fatiha kafin sura sai ya karanta kul huwallahu shi kuma wancan cikewa ne yake da ita a takaice dai wannan yana nuna mana kenan halaccin hada tsakanin sura guda biyu wato a cikin raka'a guda al hadithu rabi'u ba'da al-mi'a an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala li mu'adh radiyallahu anhu فلولا صليت بسبه اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وتجابر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرم سيدك شوى للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا مدعو مؤاذ kasancewar wannan bayani ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Mu'az domin Mu'az yana tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son ya rabu da shi dan haka idan ya je majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dakata har an gama sallar Isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwar su Banu Salima ba dan komai ba kuma dan kwadan wato shine neman fahimtar hukuncen addini saboda shi Mu'az idan aka lissafa biyu to Mu'az yana cikin na uku su daga cikin waɗanda suke fuqaha ussahaba waɗanda suke masu ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka takanas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi zuwa Yaman a matsayin cewa shine malami shine alkali shine shugaba ya karantar da su addini wanda kuma yana ɗaya daga cikin hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shedar za a iya koyan alqur'ani daga wajensu domin kuma yana daga cikin marubuta na wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan in an gama sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma unguwar su sai ya ma ɗan unguwar su limanci to sai ya kasance su ko ɗan unguwar su Mu'az galibin su manoma ne ma'ana suna da gonakai waɗanda suke na dabino an je an nuna a gona ana ban ruwa da sauransu an dawo Mu'az shi kuma sai yake tsawaita musu sallah wata rana wannan Mu'az sai ya janyo suratul baqara yana yi wani sahabi ya kwaso gajiya yana bin shi sai ya gade shi ba zai iya jimrewa ba sai ya yanke sallah sai ya koma gefe sai ya tashi Mu'az yana gama sallah aka bashi labari dangane da yanda wannan sahabi ya aikata Mu'az yace ku rabu da shi munafiki ne labari ya kai kunnan wannan sahabi me za a yi sai ya kai karan shi wajen wanda yake sama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada masa yace ya rasulullahi kaji Mu'az na tsawaita mana sallah na ga ba zan iya jimrewa ba na yanke sallah na koma na yi tawa kuma an fada masa cewa ga yanda nayi kuma ya ce wai ni munafiki ne manzon Allah ya kirayi Mu'az manzon Allah ya ma Mu'az galgadi hankalin sa ya tashi manzon Allah ya wa har ma manzon Allah ya ta maimaita wata kalima a fattanun anta ya Mu'az shin kai Mu'az me fitinar mutane ne ka sanya su kyamaci addini sai manzon Allah ya ce masa falawla sallaita bi sabbihi ismi rabbikal a'la me zai hana ya Mu'az in zaka ma jama'a sallah ka karanta musu irin su sabbihi sama rabbikal a'la irin su washamsi wa duhaha irin su wallayli idza yagsha kaga wannan manzon Allah yana masa ishara zuwa surorin da ya dace ya karanta a sallar isha sune kenan awsadul mufassal sabbihi sama rabbikal a'la irin su wa duha wannan irin su washamsi wa duhaha irin su wallayli idza yagsha kenan sai ka dauka tun daga kenan suratul inshiqaq zuwa wannan suratul sharh kenan anan duka mutun ya zuwa suratul tin wannan sune ake bukatar mutun ya karanta a sallar isha sai manzo Allah yace masa fa innahu yusalli wara'akal kabir domin yanda lamarin yake manzo Allah yace akwai dattijo wanda ke salla a bayanka wanda tsayuwar da matashi wanda yake maji karfi zai yi dattijo ko rabinta zai yi ba saboda kashi ya riga yayi rauni shekaru suna tafiya kashi na rauni mai zakariya alaihi salam yake cewa a can cikin suratu maryam yake cewa qala rabbi inni wahana minni la'azum washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shakiya yawa qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shakiya to dan haka kenan anan kasancewar manzon Allah sai yake nuna masa cewa wato akwai dattijo na sallah a bayanka sai yace wabba'i da wanda yake mai rauni rauni anan imma rauni wanda yake na yarinta ko kuma rauni wanda yake na rashin lafiya kamar yanda a wata riwaya ana samun wasaqim a wata riwaya sai a samu wasagir karamin yaro da wanda yake marar lafiya sai yace wazul haja dan Allah yace kuma da ma'abucin bukata akwai wanda yake da sananin bukata yana bukatar ayi a gama sallah yaje ya sha'anin sa to dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa isharar cewa ga iya surorin da ya dace a karanta manzo Allah sai ya nuna masa illar wanda wannan yana daga cikin kyawun bada fatawa ka ba mutum fatawa ka nuna masa kuma ga illa kuma ka hada masa da dalili anan manzon Allah da yace masa abin da ya kamata ka karanta sura kaza da kaza sai yake ce masa domin akwai dattijo akwai wanda yake mai rauni akwai kuma wanda yake ma'abucin bukata dan haka kenan wannan yana nuna mana gulgulun surorin da ya dace a karanta musamman a sallar isha babu tarkil jahr bi bismillahir rahmanir rahim wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da barin bayyana bismillah a inda ake bayyanar da karatu a cikin sallah al hadithul khamis ba'da al mi'a ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda sun kasance suna buda as-salata bi ma'ana al-qira'a abinda ake nihi da as-sala anan shine al-qira'a kamar yanda wancan hadisi wanda Ubangiji ta'ala ke cewa kasantu salata baini wa baina abdi nisfain kasantu salata ay kasantu likira'ata na raba karatun fatiha tsakani na da bawana wato kashi biyu shi rabi ni rabi wanda alhamdulillahi rabbil alamin kasune na ubangiji subhanahu wa ta'ala arrahmanir rahim kasune nashi maliki yawmiddin kasune na ubangiji subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kasune wanda bawa yake tarayya da ubangijinsa ibada haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala neman agaji haƙƙi ne na bawa domin bawa kasashe ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wadannan ayoyi uku na karshe kasune wanda yake na bawa shi kadai kaga kenan me yake nihi da qasamtu salata ay qasamtu alqira'a to dan haka anan da yace kan yastaftihuna salata ma'ana sun kasance suna buda karatu wanda yake na sallah bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin kenan a inda ake bayyanar da karatu a wata riwaya sai Anas yake cewa nayi sallah tare da Abu Bakar ma'ana bi ma'ana khalfa kamar yanda wace riwaya ta gaba an gane ku kenan anan karka fahimci cewa da shi da Abu Bakar din dukkan su a matsayin mamu suke a Abu Bakar shine liman shi Anas a matsayin mamu yake a bayan sa shine yace sallaitu ma'a Abi Bakar nayi sallah a bayan Abu Bakar wa Umar nayi a bayan Umar wa Usman sannan nayi a bayan Usman falam asma'a ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim ban ji ba ɗaya daga cikin su na karanta bismillah a inda ake bayyanar da karatu iya abin da suke bude karatu da shi kamar yanda wacce riwaya ta gabata kenan alhamdulillahi rabbil alamin sannan al-imam muslim yana da riwaya da ya kadaita da ita Anas yake cewa sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar sannan nayi bayan Abu Bakar wa Umar nayi bayan Umar wa Usman sannan nayi a bayan Usman fakanu yastafchihuna bilhamdulillahi rabbil alamin gaba daya su sun kasance suna bude karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai yace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha ba sa karanta bismillah ba a farkon karatu ba ko a karshe nan dama abu ne sananne karshen karatu ya zakai ka karanta bismillah Anas yayi haka ne lil mubalaga fil nafi dan kai matuka game da kure karanta bismillah a inda ake bayyana karatu don haka yake cewa la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'a yace ba sa karanta bismillah a farkon karatu wala fi akhiriha ko a karshen ta don haka akwai riwaya da yace wala yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillah to don haka kasancewar iya wannan hadisi iya abin da yake tabbatarwa bismillah ana yin ta a inda ake bayyanar da karatu illa kasancewar abin da yake sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine koye ta an gane ku menene fa'ida anan da yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai mun wadatu ba sai ya ce ba nayi bayan Abu Bakar nayi bayan Umar nayi bayan Usman to menene fa'ida dangane da biyo baya da waɗannan manya-manyan sahabbai a dami kafa dalili amma akwai abin da muke bukata to ba shi bane bidi na'am na'am a takaice dai dan ya kara tabbatar mana cewa hukunci ne tabbatacce ba mansukh bane ma'ana ba a shade shi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa Anas a bayan shi yake sallah amma Anas bai taba jin shi ba ya bayyana bismillah haka kenan manzo Allah ya bar duniya hukuncin akan haka yake yana nan kenan Abu Bakar Umar Usman gaba ɗayan su ba wanda yake bayyanawa domin akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to dan haka kasancewar dangane da ita bismillah al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa kwata kwata ba a shar'anta mana ba karanta bismillah sawa'an a sallah inda ake bayyanar da karatu ko wanda ake koyewa an gane ko wanda ake koye karatu al-Imam Malik akan fatawar shi ba a karanta bismillah me yasa saboda shi al-Imam Malik bai dauki ba bismillah cewa aya ce daga cikin ayoyi 7 na suratul fatiha ko kuma aya ce mai zaune da gindin kanta a farkon suratul fatiha iya abin da ya tafi akan shi bismillah aya ce mai zaman kanta a cikin suratul naml innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim illa kasancewar jumhur malamai sun tafi akan cewa karanta bismillah sunna ce mustahabba an gane ko a duk lokacin da mutum zai karanta Fatiha illa kasancewar shi al-Imam Shafi'i shi ya tafi akan cewa bayyana ta sunna ne ya tafi akan cewa bayyana bismillah wato sunna ne ya kafa hujja da wasu hadisai illa kasancewar akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta ba waɗanda suka inganta babu dalili a bayyana a cikin su game da bayyana wato ita bismillah kamar yanda ya tafi babban dalilin shi wanda yake tabbatacce wanda yakan iya zama hujja amma duk da cewa zai iya zama hujja amma hujja ce marjuha hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda yayi sallah bayan a sallah a farko da zai bayyana karatu sai da ya karanta bismillah a bayyane da aka gama sallah sai yace inni la ashbahukum salatan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi gaba dayan ku nafi ku kamanta sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana nafi ku kwatanta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah wannan hadisi ne ingantacce an gane ku shi Abu Huraira ya karanta bismillah a bayyane kuma yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah illa kasancewar malamai suka ce ba mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bismillah amma bai bayyana ta ba a matsayin cewa sunna ne bayyana ta ya bayyanar da ita ne domin karantar da jama'a su san da cewa ana yin bismillah a farkon karatu a farkon karanta Fatiha kamar yanda bayani ya gabata dazo Abdullahi dan Abbas ya karanta Fatiha a bayyane amma me yasa ya karanta Fatiha a bayyane domin ya sanar da mutane cewa sallar gawa ho bata inganta dole sai da Fatiha amma ba dan bayyanawar ba ita ce sunna haka kuma kasancewar an samu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wasu wani lokaci du'aul istifta suna yin ta a bayyane ba dan komai ba dan su nuna ma mutane su karantar da su ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu amma ba dan bayyana ta ba shine sunna kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu yake du'aul istifta wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda karin manta hadisi ya gabata yace ya rasulullahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka wai shirin da kake yi bayan kabbara ta harama kafin fara karatun sallah me kake fada manzo Allah yace masa ga abin da nake fada ita ce du'aul istifta to dan haka kasancewar shi anan hadisi ne ingantacce lalle ya musu sallah kuma ya ce yafi su kwatanta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah to dan haka kasancewar anan lalle ba mamaki manzon Allah ya bayyana amma bayyanawar ta kaka ta hanyar karantarwa kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yayi bayani mai gamsarwa akan wannan mas'ala amma iya abin da ya tabbata shine buye ta a inda ake bayyanar da karatu tunda shi anan Anas tun yana da shekara 10 dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Madina kuma yana tare da shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wanda shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a shekara ta 7 ya musulunta duka kwata-kwata zaman shi rayuwar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara 3 ya tara waɗannan hadisai masu yawa kenan kaga Anas ya fi shi jimawa kuma shi Anas yace kwata-kwata yace bai taba yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karatun Fatiha ya bayyana wannan bismillah muke nihi kuma yace haka Abu Bakar ya dure haka Umar haka Usman don haka dai fada mai rinjaye malamai suka ce ita bismillah buye ta ake a inda ake bayyanar da karatu buye ta shine sunna amma ta fuskar karantar da jama'a ba laifi ko yau mutun yakan iya bayyana ta amma domin ya sanar da jama'a cewa Fatiha in za a karanta sai an yi bismillah sannan kasancewar kenan kamar yanda bayani ya gabata shi al-Imam Malik ya dauki cewa bismillah bata daga cikin ayoyi bakwai na suratul Fatiha saboda wancan hadisi da muka karanta da zuna qasamtu salata baini wa baina abdi nusfaini ubangiji ta'ala yace na kasa karatun Fatiha tsakanina da bawa na kashi biyu ubangiji ta'ala sai yace fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta'ala sai yace hamidani abdi bawa na ya gode mu idan bawa yace arrahmanur rahim ubangiji ta'ala sai yace asna alayya abdi bawa na ya kyautata mun yabo idan yace maliki yawmiddin ubangiji ta'ala sai yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangiji ta'ala sai yace hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakani na da bawa na ne bawa na ya cancanci in bashi abin da ya roka idan yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ubangiji ta'ala sai yace hadha li abdi wa li abdi ma sa'al to anan al-Imam Malik da sauran malamai waɗanda suka tafi akan cewa bismillah bata cikin lissafin ayoyi bakwai na suratul Fatiha suka ce inda tana ciki kenan ba za a ce da ita za a fara kenan don haka sai su ajiye aya a daidai siratal ladzina an'amta alaihim anan ake ajiye aya ta cikon shida kenan ghayril maghdubi alaihim waladdallin shine cikon aya ta bakwai illa kasancewar fada mai rinjaye bismillah aya ce daga cikin ayoyin Fatiha guda bakwai kamar yanda hadisi ne tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar mana cewa bismillah cikon ayoyi bakwai ne na suratul Fatiha kamar yanda Abu Huraira ya rawaito hadisin manzon Allah yake cewa idza qara'tum alhamdulillahi idan za ku karanta alhamdulillahi ma'ana suratul fatiha manzo Allah yace faqra'u bi bismillahir rahmanir rahim ku karanta da bismillah an gane ko ne kan iya cewa to wannan ayi na nuna cewa bayyanar da bismillah wannan yace a karanta bismillah amma babu dalilin da ya nuna bayyanar da ita sai yace innaha ummul qur'an yace domin yake cewa fatiha ita ce tushen alqur'ani gaba daya ummu bi ma'ana al-asl ummul qur'ani ita ce tushen alqur'ani gaba daya ma'ana alqur'ani gaba dayan sa ma'anar shi gaba daya zaka iya dunkule ta a cikin suratul fatiha sai yace wa ummul kitabi was-sab'ul masani sai yace wa bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha manzo Allah yace wa bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha bismillah manzo Allah yace dayan ayoyin suratul fatiha ne ma'ana shine cikon ayoyi bakwai na suratul fatiha don haka kenan fada mai rinjaye bismillah ita ce cikon ayoyi bakwai daga cikin ayoyin fatiha an gane ku kenan don haka kenan abin da yake sunna inda ake bayyanar da karatu a boye ta inda ake boye karatu ko wannan daban ba sai an fada ba kenan karanta ta dai matsayin ta sunna ne nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.